الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ne ko 12 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da takaitattun tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin ya halatta mutum ya riki kare a gidansa domin yayi masa gadi wasu daga cikin magabata suna ganin halaccin haka hujjar su shine kiyasi akan hadisi akan karan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya bada izinin cewa ba laifi akan iya rukunsa karan da zai ringa gadin gona ko ya ringa raka dabobi kiwo don haka malamai suka ce idan ka riki kare domin yayi gadin dukiyarka daidai yake da karan da aka rika domin gadin gona ko kuma gadin dabobi wasu suna ganin halaccin haka wasu ko daga cikin magabata ba sa ganin halaccin haka domin iya abinda suka ga ya halatta shine iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita shine mutum yakan iya rukun kare domin yayi gadin gona ko kuma yayi gadin dabobi wanda zai raka dabobi kiwo sannan ya dawo tare da su sannan kuma shine zai tsare su da izinin Allah subhanahu wataala a wurin kwanan su don haka lalle in har ya kasance mutum ba shi da halin da zai iya daukan mai gadin da zai masa gadin dukiya to ba laifi mutum yakan iya rukun kare akan wancan amma duk lokacin da ya wadatu ya kamata ya nisanta shi daga gare shi saboda rukun kare hakanan baya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai kare sannan kuma duk wanda ya riki kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a duk yini na Allah yana rage masa wani yanki wanda yake na lada wani kaso daga cikin ladanka a duk yini na Allah yake zaucewa to dan haka shi dai in har ya kasance domin gadin dukiya ne to akan kiyasin da malamai suka yi ba laifi mutum yakan iya rubo amma haka mutum kawai dan shahawa ka riki kare a cikin gida wannan baya halatta haramun ne babu sabani akan haramcin sa tambaya ta biyu dan uwa yake cewa shin wai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka ambaci wani akan iya cewa alaihi salam kamar misali idan aka ce Aliyu sai a ce alaihi salam lalle an samu wasu suna fadar haka ko kaji an ce Aliyu sai su ce karramallahu wajha to illa kasancewar abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa wanda magabatan kware suke kai duk wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an ambaci sunansa to iya abin da ya dace a fada shine a ce radiyallahu anhu wanda kalima ta radiyallahu anhu addu'a ce ake ƙara masa cewa Allah ya dade yadda da shi akan yardar da yi da shi saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su kamar yanda ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari a cikin suratul tauba cewa ya yarda da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عن الآية وبنجي تعالى كي تشوى والسابقون الأولون مرغا ينفركو أوجن كربا مسلنج من المهاجرين daga cikin waɗanda suka kaurace ma mazauninsu suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato birnin Madina domin mara masa baya akan kafa daula ta musulunci sai ya ce wal ansar da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin kafa wannan daula sai yace wallazina taba'uhum bi ihsani da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum gaba ɗayan su Allah ya yarda da su waradu anhu su ma sun yarda da sakamakon da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu to dan haka da fadar sa subhanahu wata'ala laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا don haka magabatan kware da suka kalli wadannan ayoyin guda biyu sai suka fahimci cewa abin da ya dace a fada ga sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an kama sunan sa shine a ce radiyallahu anhu ma'ana Allah ya dada masa yadda akan yadda da yi da shi to dan haka kuma wannan baya halatta mu bambanta wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu zo da wata addu'a sabanin haka don haka Aliyu da in an kama sunansa da zaka ji an ce alaihi salam ko ka ji an ce karramallahu wajha wannan ba karantarwa magabatan kurai bace balma fadar cewa karramallahu wajhahu wannan ɗan shi'a ne suka kirkira ba dan komai ba dan su bambanta Aliyu dan Abi Talib da sauran sahabbai an gane ku wai menene hujjar da kuke ce ma al-karramallahu wajhahu suka ce domin bai taba dukawa ya magunki sujada to ai kun kuskure ba Aliyu bane ba kadai wato aka haifa wannan ba Aliyu bane kadai wanda bai duka ba ya magunki sujada ina su Abdullahi dan Abbas irin su Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai waɗanda a cikin musulunci aka haife su wanda da suka tashi ma a gidansu uwayensu a matsayin musulmi suka same su to sun yasa ba a cewa karramallahu wajhahu idan an kama sunan ɗaya daga cikin su wanda sun wuce a lissafa dubu da dubunnai daga cikin sahabbai waɗanda ba su taɓa bautar gunki ba to dan haka da ce masa alaihi salam da ce masa karramallahu wajha wannan ba aqidar ahlus sunna wal jamaa bace iya aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an kama sunan sa mu ce radiyallahu anhu wanda yake koma bayan sahabbai iya abinda zamu ce rahimahullahu ko mu ce ghafarallahu lahu an gane ko duk wanda ba sahabi ba a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba a ce masa radiyallahu anhu tare da cewa radiyallahu anhu addu'a ce amma wannan addu'a ba wanda ta dace illa wanda Allah ya turo sako daga saman bakwai cewa ya yarda da su an gane ko don haka kenan duk wanda yake koma bayan sahabi in an kama sunan sa sai mu ce rahimahullahu Allah ya masa rahama Allah ya masa jin kai wannan shine iya abinda ya dace da shi tambaya ta uku menene dan uwa yake cewa a ba shi bane ba
salatul fajr
a
wannan rawai
to shikenan sai mu je darasi na yau wato darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga baban da ke bayani game da wato tsantsanin haram dabarin dukkan wani abu wanda yake shubuha wanda bayani ya gabata shi lafazin alwara idan aka ce alwara wato shine tarku ma yukhafu darruhu fil akhirah kaurace ma duk abinda ake tsoron cutarwarsa a makoma lahira. Don abinda kake tsoron cewa zai iya janyo maka matsala a rayuwarka ta gobe kiyama, to kaurace masa wannan shine ake kira da tsantsanin harau kenan. Shubha, kamar yadda bayani ya gabata, shine abinda hukuncinsa bai fito hili ba dangane da halacci ko haramci. Wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na farko a baban shine hadisin An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya ƙara musu yadda, wanda ke cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudga idha salahat salaha al-jasadu kullu wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin, yace lalle ita halak wato a bayyana take, haka ita ma haram a bayyana take. Ma'ana da halak da haram abubuwa ne waɗanda suke a fili, wanda tuntuni Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyanar da hukuncin su a cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. An gane ku? Don haka kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala takanas ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saukar masa gagaraba dan littafi shine Al-Qur'ani, wanda wannan Al-Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da komai abinda muke bukatuwa zuwa gare shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar maka wato da wannan littafi na Al-Qur'ani, wanda matsayin Al-Qur'ani wato bayani ne game da dukkan komai abinda bayi sukan bukatu zuwa gare shi. Haka Ubangiji ta'ala yake fada wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ubangiji ta'ala yace mu muka saukar maka da wannan littafi na Al-Qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, dan ka bayyana ma jama'a haqiqanin abinda aka saukar musu, wala allahum yatafakkarun kuma dan su yi tunani su kadaita ubangijin su a cikin ibada. Haka Ubangiji ta'ala ke fada wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. To dan haka kasancewar shi wannan Al-Qur'ani shine ya kunshi bayani dangane da duk abinda Allah ya halitta da abinda Allah ya haramta, wanda shi manzon da yazo da wannan littafin shine Allah ya dora masa nauyin yin bayanin abinda littafin ya kunsa. Don haka hanyar da ake gane halak da haram hanya ce daya daya, shine komawa zuwa ga Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kuma in aka ce halak shine abinda Allah ya halitta da abinda manzonsa ya halitta, idan aka ce haram shine abinda Allah ya halitta da abinda manzonsa ya halitta ya haramta, to dan haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da nashi, iya abinda yake kanshi shine isar da sako, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma anar rasuli illa albalagul mubin, ba abinda ke kan manzonmu face isar da sako wanda yake mabayyane. Don haka duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana haramun ne, to wannan daidai yake da abinda Allah ya haramta. Idan ya ce mana abu kaza halak ne, wannan daidai yake da abinda Allah ya halitta. kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa man yudi'ir rasula faqad aqa Allah, duk wanda ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya to tabbas Ubangijin da ya turo shi ya ma biyayya. Don haka hadisi ya inganta a cikin sunani Abi Dawud da sunan na al-Imam Tirmidhi daga Ma'ad ibn wana daga Ma'ad wato Ma'ad yak wana al-Miqdam ibn Ma'ad yakru Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada ala inni utitul qur'ana wa misla. Manzon Allah yace ku saurara, yace an bani alqur'ani da kwatancin sa. Sai yace ala yushiku rajulun shaba'anu ala arikatihi, yace ya kusanta wato a samu wani mutum koshashe ya harke akan kujerarsa. Idan aka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, sai ya ce qur'ani ya wadace mu. Fama wajadna fihi min halal, sai ya ce fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu wama wajadtum fihi min haram fa harrimu. Sai kaji ya ce idan abinda kuka samu a cikin alqur'ani na halak, to ku halatta ma kanku, ma'ana ku yi kudirin cewa halak ne. Don abinda kuka samu na haramun, to ku yadda da cewa haramun ne. Manzon Allah ya ce ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallama mislu ma harrama Allah. Ku san da cewa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta, to wannan daidai yake da abinda Allah ya haramta. Don haka in kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abu kaza haramun ne, to ba a karan kansa bane bai haramta, a'a sako ne na Ubangijinmu subhanahu wata'ala ya isan mana. Wanda ya haramta mana wannan abu shine Ubangijin da ya turo shi subhanahu wata'ala. Haka idan yace mana abu kaza halak ne, to Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya halitta mana. Iya abin da yake kan manzonsa shine isar da sako, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha. Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa bai zamanto ba face wahayi ne da Ubangiji subhanahu wata'ala ke yi masa. Don haka halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wata'ala, bai ya tarayya da kowa. Ba wanda ya isa ya haramta abu kaza ko ya halitta illa mahaliccin samai da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu. Idan kai biyayya ga duk wani wanda yake ko mun matsayinsa, idan ya halitta maka haram kai yadda da cewa halak ce, ko ya haramta maka halak kai yadda da cewa haram ce, to wannan ka ce daidai yake da Ubangijin da ya halicce ka. Mutum ya zama mushriki kenan, anan shirka kuma wadda take babba, wannan ita ce ake kiranta da shirku ba'a. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda Adiyu ibn Hatim ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu al-aya. Ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan aya, Ubangiji ta'ala ke cewa ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudawa da ƴan mushaw sun maida malamansu da masu ibadarsu alloli koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wal masiha ibn maryam, ƴan mushaw sun maida Isa dan maryam cewa shine Allahnsu. Adiyu sai yake cewa ya rasulullahi, na rantse da Ubangijin da ya halicce ni ba ma bauta musu. Manzon Allah yace to zo kaje. Manzon Allah yace shin yanzu malamanku ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa halak ne? Yace kwarai. Shin yanzu ba sa haramta muku abinda Allah ya halitta muku kuma ku yadda da cewa haram ne? Yace kwarai. Manzon Allah yace to ai wannan ita ce ibadar. Kaga wannan ya nuna mana duk wanda ya halitta maka haram kai yadda da cewa halak ce, ko ya haramta maka halak kai yadda da cewa haramun ne, to wannan ka maida shi Allahnka. Wali yazi billah. Don haka halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah, kamar yadda yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkadhib. to dan haka ana manzon Allah yake ce mana innal halala bayyin, yace lalle ita halak wato a fili take, wa innal harama bayyin, yace ita ma haram a bayyane take. Tuntuna Allah ya mana bayani a cikin alqur'ani, haka nan manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnar sa ingantacciya sai yace wa bainahuma umurun mushtabihat, tsakanin halak da haram wato akwai wasu al'amurra waɗanda suke masu rikitaswa, wanda bayanin su bai fito hili ba game da halacci ko haramci. Sai manzon Allah ya ce la ya'lamu hunna kathirun minan nas, da yawa daga cikin jama'a wato ba su san su ba, sun jahilci hukuncinsu. Me yasa suka jahilci hukuncinsu? Wato shine karancin ilimi. Amma akwai waɗanda sun sani hukuncinsu, don haka sai yake cewa famanitta qashubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi, duk wanda ya kiyayi wato shubha, manzo Allah yace tabbas ya nemi kubutar da addininsa game da tawaya, kuma ya nemi kubutar da mutuncinsa game da aibantawa. Misali abu ne ya bayyana gare ka, sai ka kasa tantance hukuncinsa, shin halaka ne ko haramun ne, ko kuma al'amari ne ya bayyana, ka kasa rabe hukuncinsa, shin wajibi ne ko kuma mustahabi ne. To anan duk abin da ya bayyana gare ka, ka kasa gane hukuncin halaccinsa ko haramcinsa, abin da ya zama wajibi a kanka ka nisance shi. Mun yi misali, wani nau'i ne na kasuwa, wani ya zo ya meka maka kuɗi a zo a yi wata mu'amala, to wannan mu'amala baka da masaniya game da halaccinta a addini ko kuma haramcinta, to abin da ya dace ya zama wajibi a kanka ka taka burki karka aikata wannan al'amari, sai ka tambaye malamai ka ji menene hukuncin yin wannan al'amari. In an baka bayanin halaccinsa zuciyarka ta kwanta, to wannan ba laifi. Amma in bayani game da haramcinsa ya bayyana, to dole ne ka nisanta. Amma duk lokacin da kake kai kawo ka kasa gane halaccin abu ko haramcinsa, to ya zama wajibi ka nisance shi, domin ka kiyaye addininka kuma ka kiyaye mutuncinka. To haka lokacin da al'amari ya bayyana, kana kokonto shin wajibi ne ko kuma mustahabi ne, to abin da ya kamata ka aikata shi. An gane ku? Kar ka je matsayin wajibi ne ka ki aikatawa kenan anan ka samu tawaya a cikin addininka, kuma zaka zamanto abin aibantawa a cikin jama'a domin ka tuzartar da abin da Allah ya wajabta maka. To shine anan yake cewa famanittaka shubuhati, duk wanda ya kiyayi cin shubha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace faqadistabra'a li dinihi wa irdi, tabbas wato ya nemi kubutar da addininsa game da tawaya, kuma ya nemi kare mutuncinsa game da aibantawa. Sai yace wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram, duk wanda ya abuka cikin shubha, manzo Allah yace tabbas wato ya fada cikin haramu. An gane ku? Duk mutumin da ya fada cikin shubha, to wannan tabbas ya fada cikin haramu. Sai yace karra'i ra'a haulal hima, tamkar wato makiyayi ne da ke kiwo gehin shimge, manzo Allah yace yushiku an yarta afihi, ya kusa ya fada cikin shimgen yayi kiwo. Idan aka ce alhima, kamar yadda bayani ya gabata, shine daji da hukuma take kewayewa ta hana cewa talakawa kar wanda ya saka dabbarsa a cikin wannan zagaye wato ta yi kiwo. Wannan wuri ana keɓantar shi ne saboda dabbobi waɗanda suke na ƙasa, wanda ake gudanar da su domin maslaha ta jama'a. To don haka wannan matsayinsa halak ne. Shugaba ya keɓance daji a kewaye shi, idan damuna ta yi ciyawa ta fito, to wannan kewaye babu dabbar da za a saka ta yi kiwo illa dabba wadda take ta ƙasa, wanda kowane talaka a ƙasar yana da haƙƙi a cikin wannan dabba. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya fada cikin shubha, tabbas wato ya fada cikin haramu. Sai mana misali yace karra'i kamar makiyayi ne. Karra'i yake cewa kamar makiyayi ne yake kiwo wato gehin shimge. Sai yake cewa yushiku an yarta afihi, ya kusanta ya fada cikin shimgen yayi kiwo. kenan an zagaye wuri an ce kar wanda yazo ya saka dabbar shi kai sai ka zo iyakar ka saka dabbobin ka suke kiwo to an wayi gari in baka ganin idan kowa kenan ka saka dabbobin ka a cikin wannan zagayen su ringa kiwo to dan haka wannan misali ne yake mana cewa duk mutumin da ke fadawa cikin shubha to wannan ya kusa ya fada cikin abin da Allah ya haramta masa duk mutumin da in abu ya bayyana gare shi bai gane hukuncin sa ba halacci ko haramci kawai ba ruwan shi sai ya kadi gaban sa ya aikata to wannan mutun ya kusanta ya aikata abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta masa shine sai yake cewa ala ku saurara wa inna fil jasadi mubgha manzo Allah yace lalle a gangan jikin dan adam wato akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu wannan tsoka idan ta yi kyau manzo Allah yace dukkan gangan jiki yayi kyau wa idza fasadat fasada al jasad kullu idan ko ta baci gangan jiki gaba ɗayan sa ya baci bashi da wani sauran amfani ala sai yace ku saurara wahiyal qalb wannan tsoka da nake faɗa manzo Allah yace ita ce zuciya wanda mun yi bayani kula da zuciya shike gaba da kula da gyaran jiki zuciya in ta yi kyau komai yayi kyau in ta baci komai ya baci dan haka a gangan jikin dan adam babu wata tsoka mai tsada sama da zuciya wanda da zuciya da harshe su ne suka fi komai kima a jikin dan adam dole dan adam ya kiyaye harshensa kuma dole ya kiyaye zuciyarsa zuciya idan muna so ta yi kyau duk wani datti dole sai mun wanke ta abinda Ubangiji subhanahu wataala yake ki yake kyama kamar misali shirka bid'a keta hasada ji da kai riya da sauransu duk wani datti abinda Ubangiji subhanahu wataala ya haramta to wajibi ne mu yi kokarin tsarkake zuciyarmu wanda in wannan zuciya ta yi kyau to wannan kyawu zai bayyana a gangan jikinmu sauran gangan jikinmu zaka ga duk wani abu wanda shari'a ta yi umarni zaka ga muna bi sau da kafa wal iyazu billahi amma idan zuciya ta baci to gangan jiki gaba ɗayan sa ya baci dan duk mutumin da yake da zuciya wanda ba ta da lafiya wanda ba ruwanta da halak ba ruwanta da haram ayyuka na sako sun cika zuciyar to wannan sauran gababuwan shi za su me kauya duk wani abu wanda yake na haramun bayan da za a yi yayi tsantsanin sa ya nisance shi dan haka duk mutumin da ka ganshi akan ayyuka waɗanda suke na rashin dacewa a shari'a to zuciyarsa ba ta da kyau inda zuciyar shi ta yi kyau sauran gababuwan shi gaba ɗayan su za su nisanci duk abin da Allah ya haramta to dan haka duk mutumin da ya yarda a zuciyarsa ya wadatu da abin da Allah ya halitta masa ya nisanci abin da Allah ya haramta masa to zaka ga a zahirin jikinsa duk wani abin da bai yarda da shi ba wanda yake tsammanin zai kawo masa matsala a makomashi lahira zai nisance shi to dan haka anan zuciya ita ce mahalli daya daya wanda Ubangiji subhanahu wataala yake kallo game da bawan sa sannan abu na biyu shine aikin sa kamar yanda bayani ya gabata hadisin da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin na cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum iya abinda Allah yake kallo gabayin sa wato sune ita ce zuciya sannan da ayyukansu yau zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ana Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wajada tamratan fi at-tariq fa qala لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لا اكلتها متفق عليه واتو انس بن مالك الله يكرمه سيدا كي cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa ya samu dan dabino wato akan titi dan dabino dai takne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wucewa sai ya ganshi a ƙasa manzon Allah sai ya dauka mi zamu iya fa'idanta na darasi anan idan an ga abinci ba a wuce shi abin da ya kamata a tsince shi, in har kai baka ci ba to ka ba dabbobi su ci, kar a bar ma shaydani. Don haka ai duk wanda ya tashi zaka ji ana cewa zub da dan hatsi a ƙasa baccau, to bai takaita ba ga hatsi. Duk wani abu wanda yake nau'in abinci baya halatta a tozartar da shi. Idan ka gan shi a zubde sai ka ɗauka, idan kai ka wadatu to ka ba wanda yake mabukaci, ko in dabba tana da bukata a bata baya halatta a tozartar da abinci. An gane ko? To don haka a nan ɗan dabino ɗaya tak ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wucewa ya gani a ƙasa sai manzon Allah ya ɗauka. Faƙala sai manzon Allah ya ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa, ya ce ba dan ina tsoron kar a je wannan dabino ya zamanto na zakka ne. Manzon Allah ya ce la akaltu ha, ya ce wallahi da na ci. Tsoron da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kar a je dabino ne wanda yake na sadaka, domin sadaka da wadda take ta wajibi da wadda take ta neman lada gaba daya haramun ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidansa. Ubangiji ta'ala ya haramta masa cin sadaka da shi da duk waɗanda suka fito daga jikinsa, ma'ana iyalin gidansa. Me yasa? Saboda ita zakka datti ne, kazamta ne. Matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidansa matsayinsu ya wuce cin zakka, domin Ubangiji ta'ala aya ya saukar cewa innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tadhira. Kadai abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi da ku iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Ubangiji ta'ala ya tafiyar da dukkan wata kazamta da duk wani datti gabarunku. Ubangiji ta'ala na nihin ya tsarkake ku tsarkakewa wadda take ta kai gaya. To don haka Allah sai ya haramta ma manzansa da iyalin gidansa cin sadaka ta wajibi da wadda take ta neman lada. Don haka bayani ya gabata ka'ida ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, in ya hana bawansa abu to sai ya maye masa gurbin da abin da ya fi dacewa. Da Allah ya haramta ma manzansa cin zakka da shi da iyalin gidansa, sai Allah ya maye musu da kashi ɗaya daga biyar ƙin ganima. Idan aka samu ganima ta yaƙi za a kasa ta kashi biyar, kashi ɗaya na Allah ne da manzansa da dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke na kusa, da miskinai, da waɗanda suke wato marayu, da wanda yake baƙo ɗan wucewa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Da Allah ya haramta musu cin zakka, sai Allah ya maye musu gurbin da kashi ɗaya daga cikin ganima, biyar ƙin ganima kenan. Idan aka tattara ganima ta yaki za a kasa ta kashi biyar, wannan kashi ɗaya daga cikin biyar to na Allah ne da manzansa da sauran waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zana. Kar mu manta kuma hadisi ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tantance ba jikansa, wato shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sai ya ɗauki dabino na zakka sai ya sanya a bakinsa yana taunawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya waiwayo sai ya gani, manzon Allah sai ya masa tsawa ya ce maza ka furzar da shi. Manzo Allah ya ce masa shin baka san cewa mu sadaka ba ta halatta gare mu? Manzo Allah ya ce masa kakh kakh, ma'ana furzas da shi. Manzo Allah ya ce baka san da cewa sadaka zakka ba ta halatta gare mu? Haka kuma Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da dukiyar zakka ta zo cewa manzo Allah ya dauka ya basa. Manzo Allah sai yake cewa ya Abbas, yace ai iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sadaka ba ta halatta gare su. Sai yace inna ma hiya wasakhun min awsakhin nas, ita zakka datti ne daga cikin kazamta ta jama'a, don haka baya halatta. To shine anan da yaga dan dabino a ƙasa sai manzon Allah ya dauka, sai yake cewa wallahi dan kar aje wannan dan dabino ya kasance na zakka ne, manzon Allah yace da na ci. Kenan anan me zamu iya fa'idanta anan wato shine duk abinda ka kasa gane hukuncinsa, halaccinsa ko haramcinsa, to anan abinda ya zama wajibi ka nisance shi domin ka kiyaye addinin ka, ka kiyaye wato mutuncinka. Kaga anan me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin wannan dan dabino, kar aje na zakka ne domin zakka Allah ya haramta masa. Kaga bai gane ba cewa na halaka ne ko kuma kasancewar na haramun na zakka ne. Inda ba na zakka bane ba manzon Allah yakan iya ci, amma da yake yana kokwantan kar aje na zakka ne, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nisance shi. Me zamu iya fa'idanta anan? Zamu fa'idanci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba. An gane ko? Bai san gaibu ba, saboda sanin gaibu al'amari ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzannin Allah suna sanin gaibu, amma ta hanya daya-daya, shine ta hanyar wahayi, sai Allah ya turo musu sakon cewa abu kaza-kaza ne. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha fa'aminu billahi wa rusulihi al-aya. To dan haka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu, to da wannan dabino ba maganar yace ba dan kar aje na zakka ne, manzon Allah yace da na ci, da tuntuni zai iya sanin na menene kan, sannan idan yana da bukata ya ci. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk abin da mutum ya samu na tsuntuwa, in dai abu ne wanda tunanin mutane baya waiwayawa zuwa gare shi, to ba laifi kakan iya amfani da shi. Yanzu misali ka tsunci dala 20 ko dala 100, wannan ba laifi in dai ba a wurin da ake tsammanin me ita zai biyo baya kai tsaye, to ba laifi kakan iya amfani da shi. Amma duk abin da in ka tsunta ka san mai abin zai iya biyo sawu ko kuma ya ci diya, to wannan baya halatta ka yi amfani da shi, sai ka ci gaba da ajiye wannan abu, sai in ya kai matsayin shekara guda idan mai shi bai fito ba, sannan ya halatta ka yi amfani da abin. Amma in abu ne wanda zai iya lalacewa, kamar misali ka tsunci naman miya zai kai gida sai yadda akan hanya, kaga wannan abu ne mai saukin lalacewa, ba maganar cewa kai ta ajiye shi zuwa wani lokaci. Idan aka dan samu awoyi mai shi bai biyo baya ba, to ba laifi kana iya yin amfani da shi. Amma idan ya biyo baya ya bada cigiya, kuma dole ka sanar, in kana da halin rama masa ka rama masa, in baka da halin rama masa ka nemi cewa ya yafe maka. Amma duk abin da zai iya ajiyewa, abin da mutum ba zai iya kauda kai ba game gare shi da gaugawa, to wannan dole mutum idan ya tsunta baya halatta yayi amfani, dole ya ci gaba da ajiye shi. Kaga anan dan dabino ɗe ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsunta sai yayi nihin yin amfani da shi. Abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci wannan dabino dan kar aje na zakka ne. Sannan wannan yana nuna mana ashe duk abin da ya rikita gabawa ya kasa gane hukuncinsa, to dole ne anan ya bar shi ya nisance shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai gane matsayin wannan dabino, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne santa shi yayi. Wa anin Nawas ibn Sama'an radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qala albirru husnul khuluq wal ism ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. قوله هاك بلهاء المهملة والكاف أي تردد فيه. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس وطمأن إليه القلب، والإثم ما هاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. واتو النواس ابن سمعان الله إكرم سيدا كيشوا منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي البر حسن الخلق، منظر الله يجي كاون أبيئة wato shine alkhairi. An gane ku? wannan lafazi daidai yake da fadar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addinun nasiha da fadar sa alhajju arafa da fadar sa addu'a huwa al-ibada da yace addinun nasiha tamkar ya ce addinin Allah nasiha ita ce addinin Allah an gane ku da yace alhajju arafa yana nihin cewa tsayuwa arafa tamkar ita ce haji duk wanda bai tsaya a arafa ba shi da haji to haka da yace addu'a huwa al-ibada ma'ana addu'a ita ce ibada to dan haka da yace anan albirru husnul khuluq kyawun hali sai ya ce shine alkhairi tamkar ka ce shine alkhairi gaba daya saboda duk mutumin da yake da kyawawan halaye to ubangiji subhanahu wataala ya tattara masa duk wani alkhairi na duniya da lahira shi lafazin albir kamar yanda malamai suka faɗa suka ce kalimatun jami'atun li jami'i af'alil khair wa khisalil ma'ruf wato su kalima ce wadda ta kunshi dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alkhairi da duk wasu halaye waɗanda suke na ƙwarai don haka ubangiji subhanahu wataala ke cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabna as-sabili was-sa'ilina wa fir-riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون gaba ɗayan waɗannan abubuwa da Allah ya zano a cikin waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala yace sune albir da yace laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib juya fuskokinku wajen mahudan rana da mafadarta ubangiji ta'ala yace ba shi kadai bane alkhairi sai ce walakin albirra yace sane dai albir alkhairi sai ce man amana billahi wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da yini na alkiyama wal malaikati yayi imani da malaikun Allah subhanahu wataala wal kitabi yayi imani da littattafan da ubangiji subhanahu wataala ya saukar ma manzannin sa wan nabiyyin sannan yayi imani da annabawan da Allah ya turo gaba ɗaya da manzannin sa sai ce wa atal mala ala hubbihi sannan mutumin da ya bayar da dukiyarsa ga mabukata tare da yana son dukiyar yana kauna zawil qurba ya ba waɗanda suke dangi na kusa wal yatama da waɗanda suke marayu wal masakina da waɗanda suke talakawa mabukata wabna sabili da bako wanda yake dan wucewa wanda guzuri ya kare masa wasailina da mabarata wafin riƙab sannan ya ba da dukiyar domin ayo belin wasu bayi musulmi da suke bauta a hannun wasu wa aqama as-salata ya tsaye da sallah wa ata az-zakata ya ba da zakka sai ya ce wal mufuna bi ahdihim idha ahadu da masu cikawa da alƙawali in sun yi alƙawali in ma tsakaninsu da ubangijinsu ko kuma tsakaninsu da bayinsa sai ya ce was-sabirina da masu ɗaukan haƙuri fil ba'sa'i wato a cikin tsanani an gane ko wasabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hina al ba'as da wanda suke masu daukan hakuri a lokacin tsananin yaki sai ce ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun duk abinda Allah ya zano a wannan ayoyi gabaɗaya sune ubangiji ta'ala yace albir don haka kenan albir wato kogi ne na alkhairi wanda ba shi da gaba don haka yace albirru husnul khuluq kyawun hali manzo Allah yace shine alkhairi idan aka ce kyawun hali kamar yanda magabatan ƙurai suka fassara shine suka ce kaful aza wa bazlun nada wa qalaqatul wajhi kamewa gabarin cutar da jama'a duk abinda ka san in ka aikata zaka cutar da jama'a to ka kame kanka ka nisance shi abu na harko kenan abu na biyu shine wa bazlun nada wato shine yada kyauta a cikin jama'a duk abinda Allah ya hore maka ka bibiyi jama'a bakin gulgudu duk wanda yake da buƙatar a taimaka masa ka taimaka masa sannan abu na uku sai ya ce wa qalaqatul wajhi da sakin fuska duk wanda ka hadu da shi kai ta walwala kana mulmushi kamar zaka goye shi to wanda ya hada waɗannan abubuwa guda uku to shine ake cewa mai kyawun hali kamewa ga barin cutar da jama'a, bibiyar jama'a da kyauta, sannan kuma sakin fuska. To shine anan yace albirru husnul khuluq, kyawun hali shine alkhairi. Sai yace wal ism, manzon Allah yace zunubi. Sai yace ma haka fi nafsik, wato abin da ya kai kawo a cikin zuciyarka ka kasa samun kwanciyar hankali a kansa. Wa karihita an yaqali alaihin nas, kuma kana kyamar kada jama'a su ga wannan aiki kana kansa. Duk abin da baka samu ba nutsuwa a kan shi kana kai kawo game da halaccinsa ko haramcinsa, kuma kana kyamar kar a je wani ya ganka. To wannan shine ake kira aiki na zunubi. Wannan shine ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana dangane da abin da zamu gane laifi kenan. Duk abin da muka ga cewa ba mu samu ba kwanciyar hankali a kansa muna kai kawo, kuma abin da muna ɓoye-ɓoye ba ma son wani ya gani, to laifi ne. In har abu ne mai kyau, to ɓoyewar mi za a yi? An gane, ɓoyewar mi za a yi? A hadisi na gaba, wato wa bisa Ibn Ma'abad, Allah ya ƙara masa yadda ke cewa na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai manzon Allah ya ce da ni, ji'ita tas'alu anil bir, shin ka zo ne kana tambaya dangane da albir, menene alkhairi? Qultu na'am, sai nace masa kwarai. Fa qala, sai manzon Allah ya ce istifti qalbak, yace tambayi zuciyarka. An gane ku? Shi wannan sahabi ya zo ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yi masa tambaya. Sai manzon Allah ya ce ji'ita tas'alu anil bir, ka zo ne domin ka yi tambaya game da kalima ta albir, ma'ana menene alkhairi, abinda Allah yake so yake kauna. Qultu na'am, sai nace masa kwarai, ya manzan Allah haka ne kwa. Fa qala istafti qalbak, manzan Allah yace to tambayi zuciyarka. Albirru, manzan Allah yace shi alkhairi, makuma annat ilaihin nafsu, abinda wato zuciya ta samu nutsuwa zuwa gare shi. An gane ko? Abinda rai wato ta nutsu zuwa gare shi, wa kuma anna ilaihi alqalb, wato zuciya kuma ta samu nutsuwa a kansa. Duk abinda ka samu kwanciyar hankali a kansa, babu wani kai kawo, babu wani waiwayen baya, to wannan abu ne wanda ake kira da albir, kenan abu ne wanda yake na halak. Sai yace wal ism, shi ko zunubi, manzon Allah yace ma haka fin nafsi, abinda ya kai kawo a cikin zuciyar mutum. Wata raddada fi sadri, wato ya kai kawo a cikin kirjinsa. Duk abinda ka kasa samun kwanciyar hankali kana kai kawo game da halaccinsa ko haramcinsa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aje mana ka'ida, yace wannan shine laifi kenan. In aka ce alkhairi kenan abinda ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa a kansa, amma menene laifi? Abinda ka kasa samun nutsuwa a kanshi kana kai kawo. Sai yace wa in aftakan nasu, yace koda jama'a sun baka fatawa, in dai baka samu kwanciyar hankali to kada ka aikata, wannan laifi ne. Koda ka je ka tambayi malami, ka kasa samun nutsuwa, zuciyarka ta ringa kai kawo akan wannan al'amari, to ka nisance shi. Sai yace wa aftauka, ko kuma suka nemi fatawarka, jama'a suka nemi fatawarka akan abu, amma wannan abin da suka tambaye ka kai kanka baka samu kwanciyar hankali da nutsuwa akan shi, to wannan laifi ne, kar ka ba su fatawa game da halaccinsa. Kenan anan ka'ida ce, duk abin da zuciyarka ta kasa kwantawa akan shi, koda an baka fatawar cewa halaka ne, to abin da ya dace a matsayinka na musulmi ka kaurace masa shine yace wa in aftakan nasu, koda jama'a sun baka fatawa game da halaccinsa, wa aftauka, ko suka nemi fatawarka, kenan in dai kana kai kawo akan al'amari to karka ba su fatawar cewa halaka ne. To dan haka wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana kyawun hali matsayi ne wanda yake mai girma a cikin musulunci. Duk mutumin da yake da kyawun hali, wato shike nisantar abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa, kuma shine mutumin da zai ba da gaba zuwa ga yadda kai ya wadatu da abinda Ubangiji subhanahu wataala wato ya halitta masa. Dan haka kuma anan na nuna mana ashe ita zuciya tana ɗaya daga cikin abinda Ubangiji subhanahu wataala ya halitta mana domin gane abu wanda yake na halak ko abu wanda yake na haram. kenan do abinda muka samu kwanciyar hankali da nutsuwa akan shi a matsayin mu na musulmi to wannan abu muna iya aikata shi amma duk abinda muke kai kawo ba mu samu nutsuwa ba to baya halatta mu aikata domin wannan yana daga cikin tsantsani wanda yake na haram duk mutumin da ya nisanci abinda yake shubuha kwa kamar yanda hadisi ya gabata manzon Allah ya ce to wannan mutum zai kiyaye addininsa kuma zai kiyaye mutuncinsa amma don haka so da yawa zaka ji mutum bai samu kwanciyar hankali akan abu amma ba lai kai tsaye kawai sai ya abuka a cikin sa wannan mutumin da ke da irin wannan dabi'a ko ya ga haramu ba yanda za a iya kauce mata kenan anan abinda muke so mu gane iya alakar waɗannan hadisai biyu da wannan babi kenan yana daga tsantsanin haram duk abinda baka samu kwanciyar hankali akan shi ka nisance shi ka je ka aikata abinda ka samu kwanciyar hankali akan sa kamar yanda حديث زي زون غبا وانا ابي سروا بكسر السين المهمله وفتحها عقبه بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ابنه لابي اهاب بن عزيز فاتته امراه فقالت اني قد ارضعت عقبه والتي قد تزوج بها فقال لها عقبه ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري إهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة واتوانا حديثنا أبي سروة شيني أقبة ابن الحارث الله إكرر ما سيدا واند شي أقبة يا أوري واتواتت يا تأبو إهاب ابن عزيز لوكا چند يا أوروان نماتا فأتتهم رعا سيوتا ماتا تزومسا فقالت سيتتشي مسا إني قد أردأت أقبا والتي قد تزوج بها تكي با وصلا بارن أي وانشن دكوكي غني أقبا دشي دما تردي أورا غباتين سنين شايد دس إياناني فقال لها أقبا أقبا سيجي ترد ونماتا يتي دي إتما أعلم أنك أردأتني yace ai ban san da cewa ke kin shayar da ni ban ni da wani dalili ko wata hujja wadda take tabbatar da cewa kin shayar da ni wala akhbartini yace kuma baki bani labarin cewa kin shayar da ni sai da yanzu da na auri wannan mata ki zo kina fadar cewa ke kika shayar da ni kuma ke kika shayar da ita a lokacin nan me za a yi sai ya kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه يهو راقومنسا يترد منزل الله صلى الله عليه وسلم برن المدينه فساله يمس تنبيا دنگني ده wannan al'amari yace wata mata ta zo ta ce wai ta shayar da ni da ni da matar da nake aure da ita manzon Allah yace kaifa wa qadqil to yaya zakai bayan an fada an tabbatar da cewa an shayar da kai da kai da matar da kake aure da ita ai ba abin da ya rige illa ka rabu da ita fa faraqaha uquba take yanke uquba ya rabu da ita wa nakahat zawjan ghayra wannan mata ta je ta aure wani miji wanda yake daban ba shi ba don haka anan kasancewar an ba shi labari ne cewa lalle ita matan nan da yake aure da ita an shayar da su a lokaci guda kuma mace ɗaya ta shayar da su illa kasancewar abinda muke so mu sani ba kowace shayarwa ba take haramtawa a magana mafi rinjaye shayarwa biyar ita ce take haramtawa take yada haramci tsakanin shi wanda aka shayar da wanda ta shayar da shi shayarwa biyar anan abinda ake nihi kamar misali a bashi nono ya sha an gane ko idan ya sha nono ya koshi misali zuwa jimawa hallo ya bukata aka bashi ya sha ya koshi hallo zuwa jimawa aka bashi ya sha ya koshi ko a wuni dai inda aka shayar da ɗa su biyar to wannan haramci ya yadu amma in su hudu ne ko su uku to wannan baya haramtawa ba ana nihi tsutsa ba a ya sha ya koshi sai ya sha su biyar in ma a yi ne ɗaya ko a cikin kwanuka na daban to duk dan da aka kai shi wata mata ta shayar da shi to wannan mata matsayin uwa take gare shi ƴaƴanta da waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo baya gaba ɗaya ƴan uwansa ne babu aure tsakaninsu hakanan diyar da aka kawo ita ma ta shayar da ita ma ta zame masa ƴar uwa koda ba a lokaci ɗaya ba aka shayar da su an gane ko kamar misali yanzu da ne aka kawo wata mata ta shayar da shi da ta shayar da shi an yaye shi ya samu wasu ƴan shekaru sai aka kawo wata yarinya aka kawo hannu wannan mata ta shayar da shi wannan mata da ta shayar da shi ƴar uwa ce ga wanda wannan diya da aka shayar da ita ƴar uwa ce ga wancan da da aka shayar da shi haka ɗiyan wannan mata da waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo baya dukkan su wannan ƴan uwa ne gare shi babu aure tsakaninsu haka nan ƴaƴan mijin wannan mata a wannan lokaci su ma ƴan uwa ne gare shi don haka wannan su ne wanda Ubangiji ta'ala ya haramta mana da nassi na Alkur'ani wa akhawatukum minar rada'a da ƴan uwanku mata waɗanda suke na shayarwa Ubangiji ta'ala ya ce haramun ne ku aure su don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa shayarwa tana haramta abinda danganta take haramtawa to dan haka ita wannan mata da yake aure da ita da shi da ita duka wannan matar ita ta shayar da su an gane ko ita ta shayar da su dan haka kuma tazo ta bada labarin cewa da kai da matarka gaba ɗaya na shayar da ku yaje ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya manzo Allah ya tabbatar masa cewa to yaya za ka yi tun da an shayar da ku kenan dole a nan ka rabu da ita ba matarka ba ce ba to don haka kai tsaye rabu da ita to a nan abinda muke so mu gane lokacin da aka baka wannan labari in babu ma malamin da za ka yi masa fatawa a wannan lokaci to dole ne ka rabu da wannan mata an gane ku ko da ba ka sake ta ba a wannan lokaci dole ka raba hanya da ita ta koma gidansu har ka samu tabbas shayarwar da aka mata shayarwa ce wadda tana iya jefa haramci tsakaninka da ita ko kuma wadda ba ta jefawa ce don haka take yanke da aka bashi labari yaje ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa da haramcin haka kuma take yanke rabu da wannan mata don haka kenan wannan yana nuna mana tsantsani game da duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta mana ko da muna son abin muna kudayin sa nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك